kullum muna kallon cewa wancan na bayar da aka yi me aka samu a ina aka tsaya menene level na achievement kamar performance appraisal ya cewa waɗancan da aka yi na baya da waɗannan yawan kuɗaɗen an ci ma nasara ko kuma a'a ba a ci ma nasara ba idan an ci ma nasara to waɗannan ƙare-ƙaren da aka yi ko kuma matsalolin da aka samu daga ciki an yi addressing ɗin wannan matsalolin a na gaba wanda yake readily available yanzu a Nigeria wanda an kammala shi kuma an yi report akan performance ɗinsa shine kasafin kuɗi na shekarar 2018 wanda saboda tsaiko da aka samu har an shiga cikin watan 6 na 2019 ana kashewa wannan shi kasafi da aka yi kasafi kamar na kuɗin shiga an yi kiyasin cewa za a samu
₦3.7 billion
a 2018 amma a ƙarshen shekarar 2018 ta wannan generation abinda gwamnati ta iya samu shine ₦4 billion
to